أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدم الجار العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرف بنظرة تاتي لنا بالزفر. يوم هدو غوات رمضان هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة دبو ديا دتري هدو دا أربعين دتري وان دي 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 عشرين دا باقي غوات ان ابريل 2020 زامو تشغبا دا غاين دا مكات ايا a cikin tafsiri. Na'am, bismillah ar-rahman.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am tahsibu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun. In hum illa kal-an'am bal hum adallu sabila.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يأكلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. دع الله تبارك وتعالى يكي جاء من زال الله صلى الله عليه وسلم شوى لو كتند كافر سلك الله النبي صلى الله عليه وسلم سكي شوى أهذا الذي بعث الله الرسول إن كاد ليدلنا أن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. To shine Allah tabaraka wa ta'ala yake ƙara nunawa araita man ittakhadha ilahu hawa afa anta takuna alayhi wakila arama daga nan ya kamata ka biya araita man ittakhadha ilahu hawa ya rasulullah shin baka ga ba ni labari game da wanda ittakhadha ilahu hawahu ya riki ubangijin sa ya kasance abin san zuciyarsa. Afa anta takuna alayhi wakila shin ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana zaka kasance ne wakili gare shi wanda zai kiyaye shi daga watakan ainayin dena daga zaka kiyaye shi ko ka kawar da shi daga saba daga bauta wannan gumakan domin ittakhadha ilahu hawahu ya san zuciyarsa yake bi ya rike wannan san zuciyar ya zamanto shine ubangijinsa. Abinda ake nufi anan shine abinda ya ga dama mutun shi yake dauka. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yana fada karkashin wannan aya yake cewa an samu zaka samu mutun a zamanin jahiliya da ya ga wani farin dutse ya burge shi ko sai dauki wannan farin dutsen ya zamanto yana bauta man shine ubangijinsa. A kwana a tashi sai ya ga wani dutse, wannan dutsen kuma yafi wancan kyau, sai ya ajiye wancan Allah nasa, sai ya dauki wannan sabo ya ce shine ubangijinsa. Kaga ittakhadha ilahu hawahu ya riki san zuciyarsa, bi ma'ana ba wai Allah bane ba, abinda zuciyar shi ta so masa shi za ta dauka ya zamanto shine san ubangijin nasa. Allah tabaraka wataala yana gaya mana a wani waje afa man zayyana lahu su'a amali fara'ahu hasana fa inna Allah yudillu man yasha, yace afa man zayyana lahu su'a amali shin baka ganin wanda mummunan aikin sa ya kawata gare shi ya maida shi kyakkyawa a wajensa. Saboda haka daman Allah tabaraka wataala yana yudillu man yasha'u yana batar da wanda ya ga dama da adalcin shi, kuma yana shirye da wanda ya ga dama da rahmarsa. Idan Allah ya tashi ya bautar da mutum daga bangare, adalcin Allah ne, domin shi halitta dan adam din abin da ya ga dama zai. Idan kuma ya dauke shi ya mai da shi mutum na kirki, sai kuma ya zamanto cewa rahma ce ta Allah tabaraka wa ta'ala. Afa anta takuna alayhi wakila am tahsibu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun, shin ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin kana kidaya wa'innan da suke daukan gumaka duwatsu bishoyi? Na gani kwanakin baya can mutum ne ya dauki dan India ana ce mai sharuhan ya dauki hoton sai jinginin shi shi yake bauta ma dama idan ka ji bangaren India din nan ka ga abubuwan bauta da yawa akwai wanda rana suke bautawa akwai wanda wata suke bauta akwai wanda dutse ne suke zuwa mishi a nono akwai wanda maciji suke bauta akwai wanda ra'a wuta da sauransu to shin ka dauki irin wa'annan ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su kasance cewa kana tunanin cewa am tahsibu anna akram yasma'una shin suna ji aw yaqilun ko kuma suna gani ko sun hankalta suna ji sun hankalta ai wa'annan in humu illa kalan'ami idan ka gansu misalin su kamar misalin dabbobi ne kawai mai ima kai bari ma balhumu adallu sabilan bari ma wa'annan sun fi dabbobi baudewa akan tafarki sun fi dabbobi fita daga hanya ma saboda me saboda Allah tabaraka wataala ya halicci dabbobin ne dan wannan aikin shi ku dan adam bal insanu ala nafsihi basira Allah ya halicci dan adam ya nuna mishi dama shine alkhairi hagu shine ya kaman sha afal yumin wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lizalimin nara ahata bihim suradiqa wa in yastajizu yughasu bima in kalmul yashu yuju bisa sharab wa sa'at murtafaqa to haka dan adam yake amma shi dabba daman tabi'ar da aka halci dabba shine daman ta ringa yin hali irin nata na dabbobi domin daman abin da ya cire tsakanin dan adam da dabba shine hankali to ita kuma Allah bai saka mata wannan hankalin ba ba sai ba ku ana ganiya kai abin da isa ma zaka ga cewa dabba ta fi dan adam shine ita dabba tana bin mutumin da yake kiwata ta ne ka dauki wani dabba a gidanka kana kiwata shi dan ka zo wuce abin ka zai ringa yi saboda haka to kenan dabbobi sun fi kafirai hankali domin ita dabba idan da zaka dauko abinci inda zaka dauko abinci kai ba abinci ba ma ka dauko kwanan da kake zuwa mata abinci ka zo kusa da ita sannan ka jata za ta bi ka saboda ta san a wannan abincin a wannan ni'imar ta yake shi kuma sabanin dan adam wanda yake kafiri shi kafiri ba haka yake ba ita dabba idan ta ga abinci za ta bi ka kuma idan da zaka dauki dutse ko ka dauki sanda ka bi ta zaka da ka me zai faru za ta gudu bima'ana idan ta ga mai janta zuwa ga alkhairi za ta bi shi idan kuma ta ga wanda zai jata zuwa ga sharri a wajenta za ta guje mishi sabanin dan adam da yake shi kuma kafiri shi kafiri shi yake gujewa shi yake gujewa wanda yake kiran shi zuwa ga Allah wanda yake kiran shi zuwa ga ni'imomin Allah shi wanda yake kiran shi zuwa ga aljanna to shi kafiri shi yake guje masa domin da Allah tabaraka wataala ya aiko annabawa su kirawo kafirai zuwa ga rahamarsa sai a ga kafiran suna guduwa gare su amma kuma suna tafiya zuwa ga wanda yake kiran su zuwa ga wuta sai su bi shi duk wanda zai zo ya kira su zuwa ga wuta bin shi zashi bin sa zashi to kare kenan a jerin mutane kafiri yafi ma dabba wauta yafi dabba wauta Allah kiyaye mu Allah tabaraka wataala kamar yadda na faɗa ya sanya dan adam ya bashi hankali da zai iya maizaye ya mayyaze tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin hanya ta gari da hanya wanda take sabanin hanya ta gari wannan shine dan adam sannan kuma Allah sai ya halicci mala'iku su kuma mala'iku abinda Allah ya kimsa musu shine kowai basu san komai ba yadda idan da za a dauki abu a rufe maka hanci numfashinka zai daina fita me zai ka zama to zaka suffocating din kanka ko ba haka ba to su kuma dan mala'iku yadda numfashinsu yake bugawa shine gurgurdan yadda suke bautawa Allah cikin tasbihi da tahmidi da tahlili da sauran nau'ikan na ibada la ya'suna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ne su ba sa sabawa umarnin Allah tabaraka wataala kuma suna aikata duk abin da Allah ya umarce su wa'annan sune mala'iku an fahimta saboda haka su a kowan lokacin su cikin bautar Allah suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a tafiyar da yana Isra'i ya ji ya tada wani mala'iku ko da yushi a tsaye suke bautar su kenan wayin su ruku'u suke yi wayin su sujudi suke yi wayin su suna yin irin zama zaman tayya to duk wannan sai aka nade wa dan adam hai'o'in sallah hai'at na sallah sai aka nade aka ba dan adam to wannan ko da yushi aikin su kenan sai kuma Allah ya sai ya halicci dabbobi na gida idan nace dabbobi na gida wanda suke rayuwa tare da mutane su kuma wa'annan su kuma abinda Allah ya saka a jikin su shine sha'awar ci da sha'awar jima'i shine amfanin dabba ba ta da abinda take aikin ta da zai karar da ita yau da gobe shine a bata abinci ta ci sannan namiji ya dubi dan uwa yan uwarsa mace ce ya bi ta ya take ta shine aikin rago da tinkiya akuya da bunsuru da sauransu sannan kaga kenan su abin da suka shagala da shi kenan su kuma sai Allah ya halicci dabbobi na jeji na jeji su kuma dabbobi na jeji abinda Allah ya sanya suka shagala da shi a rayuwarsu baki ɗaya shine al-iftiras kashewa da tsaga mutum da yakushin mutum su ci dabba ƴan uwansu su ci da mutum su ci nama kawai sai kuma wani sun fi na halitta aljanu sai aljanu su kuma aljanu abinda kawai munanan su da shayadin na aljanu idan sai aljanu ina nufin shayadin abinda Allah ya shagaltar da su a rayuwa ko da yaushe su ringa yi ba komai bane ba face su ringa hada makirci akwai hada makirci yarinya ta yi bugun aljanu tazo ta kalli uwarta ko dan uwanta tace ai sana'an nan taka kaza kaza wani ne yake cutar da kai ai wan makocinka kaza kai su ta da rigima suna haddasa fitina a cikin al'umma wannan da shi suka shagala sai wani cinfi sai mu mutane to da Allah ya halicci shi kuma dan adam sai ya tattara dukkan wa'innan halayen ya tattara mai halaye na mala'iku wanda ba abin da suke sai bauta Allah ya bashi halaye na dabbobin gida ba abin da suke yi sai jin zai ji yunwa kuma zai sha'awar matarsa ya tashe ta ya tattara mai dabba hali irin namomin daji shine zai ringa munaza'a da mutum har ta kai fada ya kaure tsakanin su adawa mai zafi ya shiga tsakanin su ya bashi hali irin na shayadin na aljanu shine ya ringa hada husuma kuma duk kokarin da zai kawar da kai daga kyautatawa Allah المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ونسوا الله فنسيهم دك cikin aljanuni wayin suke da wannan sufafin da Allah ya fada mutane ne amma ainihin wanda suka shagala da wannan aljanuni shayatin su ma nasu ana ganewa madalla to saboda haka da Allah ya tattara duka wayin abubuwan ya bawa mutum su za ga mutum idan halinsa na dabbar gida ta motsa za ga ba abin da zai shagala da shi sai yadda zai ci abinci kai daga ya ji abincin nan ya koshi to sha'awa za ta kama shi zai taki matarsa to idan ya rabu da bautawa Allah ya fuskanci wannan abin ya ci abinci yake halal yake haram sannan idan ya zo ga sha'awarsa ya je ya afka zuwa ga fasikanci to wannan yana hali irin halin dabbobi da suke rayuwa da mutane balhumu adallu sabila kai bari ma yafi balhu adallu sabila ya mafi dabbobin baudewa dabbobin ma sun fi shi alkhairi da midaman su khuliqa li ajli zalik amma shi ba a mishi ba alce shi dan haka ba ban sani ba ko an gane saboda haka idan kuma a halinsa na dabbobin jeji ya motsa shine za ka ganshi yana fada da makocinsa na gida yana fada da abokin kasuwancinsa yana fada da abokin karatunsa kai yana fada ma da ƴan uwansu duk inda aka ganshi fada yake ya dauki barin da mi ya saruwa ne ya dauki bindiga ya kashe wani yayi ka ya je ya kama wani ya dauke shi a matsayin ransom sai an biya shi kuɗi zai bada shi ya je ya haura gidan dan adam ya sassare shi ko ya harbe shi akan ya dauki dukiyarsa dan haka ya zama menene ya zamanto irin dabbobin jeji kuma ma ya fi dabbobin jeji ta adibar dabbobin jeji sun fi shi So haka zalika idan ya idan ya koma ya shagala da hali irin na shayatin na aljunu to zaka cewa ba shi da komai shine munafincin wane shine tsegumin wane shine zaman majalisa ya ringa yirar wane shine hada rigima ba abin da yake tarwa sai husuma to ya zama to yana da hali mai yana da hali irin halin shayatin na aljunu bari ma dai shayatin na aljunu sun fi shi alkhairi so haka zalika idan ya dadi ya kakkabar da wannan ya fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala bauta safiya da yammaci to wannan ya ara riga irin rigar mala'iku to a wannan wajen kuma yafi mala'iku ya shi mala'iku shi a wannan gurin shi yasa kaga Allah tabaraka wa ta'ala yake ga mana ulaika hum sharul bariya da ulaika hum khairul bariya idan yayi hali irin na wayancan dabbobin zai shiga sinshi na sharul bariya Allah kiyaye ne kiyaye ku baki daya idan yayi hali kuma irin halin mala'iku sai ya zamanto cikin siffin khairul bariya ifma mala'iku sai fadin Allah wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil bar wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdilan sai ta haqqaqa a cikin halayensa Allah ya sa ta haƙaƙa a cikin halayenmu baki ɗaya. Shi yasa a koda yaushe shi ɗan Adam kamar halifa ne na Allah a doran ƙasa a cikin jinsi na ɗan Adam. An fahimta. To alam tara ila rabbika.
Alam tara ila rabbika kaifa madda zil walau sha'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila
thumma qabadnahu
ilayna qababan yasira
Allah ya ce alam tara ila rabbika kayfa madda az-zil walau sha'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila thumma qababnahu ilayna qabdan yasira yace alam tara ila rabbika ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shin bakai duba ba zuwa ga lamari na ubangijinka kaifa madda zil ta yaya Allah tabaraka wa taala yadda Allah tabaraka wa taala ya shimfida inuwa walau sha'a da Allah tabaraka wa taala ya so laja'alahu sakinan sai tabbatar da wannan inuwar ya tabbatar da wannan yanayi na rashin rana din sai tabbatar da shi a duran ƙasa ba yadda duk inda aka je aka dawo zai zamanto wannan abin ne summa qabalnahu ilaina summa ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila sai dai sai muka sanya ash-shamsa a rana ta kasance dalili na samuwar inuwa saboda haka ba za mu san da wani inuwa ba har sai da lokaci sai Allah ya bayyana da rana ban gane ba sai da ku an fahimci wannan ibarar ta Allah ya fita yawwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala idan ayyukan Allah yadda ya shinfida inuwa ba Shaykh Ibrahim radiyallahu anhu yace qala al-mufassir shi mai fassara mai tafsiri shi da ya tashi yace min waqatil isfari ila waqati dulu'ish shamsi shine tun daga lokacin da rana ta kai garjin nan tai fatsafatsan nan har izuwa kaga kenan wajen magriba kenan ko har izuwa lokacin bullowarta shine wannan maddazil yadda aka sun fada sai shi yace amma a abinda yafi dacewa ya fada shine daga lokacin fudowar alfijir har izuwa bullowar rana shine ake nufi da maddazil din nan daga fudowar alfijir zuwa fudowar rana shi ake nufi da wannan kuma wannan shine wanda Abdullahi ibn Abbas ya fada Abdullahi ibn Umar ya fada Abu Aliya Abu Malik Masruq Mujahid Qatada duka yawancin su su da haq su asan al-basar duka da abinda suka tafi kenan daga fudowar al-fajr zuwa fudowar rana daga lokacin da al-fajr ya hudo so idan aka lura duk abinda yake duniya ya zama to abin nan ya zamanto inuwa ya zamanto wannan yanayin na inuwa babu wani zafi ba wani rana an fahimta kuma wannan lokaci wannan yanayi yayi kamanceceniya da irin yanayin yanayin aljanna haka aljanna take irin wannan yanayin da ake gani shi yasa malamai suke cewa ba a so idan mutum ya tashi da alfajir ya samu ya rakata ya alfajir dinsa yayi sallar asuba dinsa kada ya kwanta bacci har sai lokacin da rana ta fito saboda wannan lokacin ana raja'in idan mutum ya roki Allah Allah tabaraka wataala zai amsa addu'arsa saboda duk wanda suka shiga aljanna Allah tabaraka wataala ya dube su ne da rahma dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai shiga aljanna sabai suka ce wala anta ya rasulullah yace wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi har sai Allah tabaraka wataala ya liɓe da rahmarsa to duk inda ku rahma take to ai ku biyan bukata ta tabbata wajen ban sani ba ko abin ya fahimta an fahimta to saboda haka shine wannan lokacin fudowar rana sai Allah ya ce walau sha'a da Allah tabaraka wataala ya ga dama da Allah tabaraka wataala ya ga dama laj'ala wusakin da lalle zai maida wannan lokacin tabbatacce lokacin wannan sanyi zamu ce sanyi azuban nan zai tabbata rana ba za ta taba fitowa ba rana da take fitowa ta dauke wannan yanayin to da Allah sai ya ki fitar da ita ya tabbatar da ita ko kuma Allah ya fito da ranar amma kuma wajen lokacin ya tabbata a haka kasu me yasa Allah ya faɗa haka Allah yana so ya nuna mana cewa ba rana ba ta da iko ba ta da ƙarfi ba ta da wani amo da dabara a afkuwar wannan abin shine ganin daman sa ne tabaraka wataala an fahimta ganin daman Allah ne da mashi'arsa dan haka inda ya ga dama da sai ya tabbatar da ita a haka kuma abinda zai kara tabbatar mana da wannan maganar shine fadan Allah tabaraka wataala qul ra'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man illahu ghayru Allahi yatiikum bidiya afala tasma'un qul ra'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man illahu ghayru Allahi yatiikum bilaylin taskununa fi afala tusirun amma me wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkuruna Allah yake cewa qul ra'aytum shin ba kwa duba ne in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan inda Allah zai sanya muku dare tsawon lokaci har ranar tashin kiyama a dare ake man ilahu ghayru Allah wani ubangiji ne bayan Allah yatikum bidiya da zai zo muku da hasken rana afla tasmanu shin ba ku jin irin wannan abubuwan ne haka zalika ba za ku idan ku to ida ina fa ina kuma ga idan Allah tabaraka wataala ya sanya muku rana a koda yaushe ya sanya rana a koda yaushe bai kawo muku wani ubangiji ne tabaraka wataala bai kawo muku rana dare ba wani ubangiji ne in ba Allah ba shine Allah tabaraka wataala yace afala tubsirun shin ba ku duba ku gani yace amma wa min rahmatihi daga rahmar Allah tabaraka wataala ita rahmaniya ta Allah Allah ya ga mana wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahma ta game komai da komai da musulmi da kafiri duka za su samu rahmaniya ta ba saboda haka rahimiya ce wannan kuma sai ga musulmai saboda haka daga umir rahmati daga ramar Allah ne ja'ala lakum al-layla yasanya muku dare bi ma'ana yadda yasanya muku dare shi ne waje annal layla libasa wan nahara sai yasanya muku rana waje halal nahara ma'asha dan me yasanya muku aka litaskunu fi shi domin ku zauna a cikin daren ku kwanta ku huta wal tabta gumi fadli idarana sai ko tabu ku je ku neman fallan Allah wala allakum tashkurun kuma duk Allah tabaraka wataala ya mana haka dan mu gode masa cikin ayyukan mu da cikin maganganun mu Allah ya samu na cikin masu godiya ga Allah to saboda haka sai Allah ya ce summa qababnahu ilaina qabdan yasira sai su muka ringa janye wannan yanayin zuwa gare mu muka ringa janye wannan yanayin daga fitowar alfajir kafin bullowar rana wani irin janyewa muke yasirin janyewa ne na a hankali ko da yake malaman tafsiri sun bambanta irin su mujahid sun tafi a cewa kabar nahu qablan yasira ana ja ne a hankali an fahimta akai khufiyan kai afwan shine mujahid ya tafi akai shine ana ja ne a boye khafiyan a boye ake jin sa irin su abu ayyuba bin musa shine yace ja ake yi a hankali a hankali to amma anan wajen shaykh al-islam radiyallahu anhu sai ya tafi akan tafiyar malam mujahid cewa khafiyan dai eh bai lokacin ake a boye me yasa shaykh yace haka shine daga lokacin da alfajir mun san akwai malaman fiqh sun ga mana fajar al-kazibi ko da sadiq to daga lokacin da sadiq din misali ya fito kai haka zuma idan ka sadiq ya fito shin akwai wanda ya taba ganin lokacin da rana take hasken yake bayyana ko da zaka tsaya baka san yadda process din da method din da take bi kuma process din da ake bi kaga wannan duduwin yana janyowa hasken a'a da haka khafiyan a boye ake jin shi eh kawan kan kace me sai ka nemi inuwar ta haka bai san lokacin da inuwar za ta tsuke ba bai san lokacin da za ta buda ba ko kana gan lokacin take fusgarka haka eh to kai kenan shaykh al-islam ya tafi akai ko khafiyan madalla ko sai dai ka ga rana ta fito ko to wannan duka daga ayoyin Allah ayoya na Allah ne tabaraka taala da ranar da watan rana ya fito lokacin da za a fita wata ya fito lokacin da duhu zai zo ko ko aminati shamsu wal qamar ko la tazulu shamsu wala lil qamar wazulillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna yana daga cikin ayoyin Allah tabaraka taala dare da rana ko rana da wata dan haka la tazulu shamsu wala kada ku bautawa rana kada ku bautawa wata fazul lazi khalaqa wannan ku bauta wanda ya halice su Allah kenan in kuntum iyyahu ta'budun idan har kun ku yi sujada ga wanda ya halice wannan bin idan har kun kasance kuna bautawa kuna bautawa Allah da gaske da'awar ta ku tana nan oh na'am arama wallazi jana
wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasan wan-nawma subata wa ja'ala an-nahara nushura
Allah tabaraka wa ta'ala yace huwa allazi ja'alakum al-layla libasan wan-nawma subata ko waja'ala an-nahara nushura Allah tabaraka wa ta'ala shine allazi wanda ja'ala lakum al-layla libasan yin sanya muku dare ya zamanto wata sitira da zaku saka shi sai Allah yake ta libas an gane ko ma'ana shi dare kamar riga ce da za da mutum da take shigar dan adam da take shigan duniya sai ta kawo duhu ta kawo sanyi dan ai bacci an gane ko ja'alakum layla libasan sai Allah ya jan ya sanya muku dare ya zama to kamar sitira gare ku kuma abin da yasa ita sitira mai take rufiya tsareci ko to shi kuma dare mai yake rufiya yana rufe mana gidajen mu ne da ayyuka da gonakin mu da makarantun mu kaga ya zama to kamar libas din wannan masubata sannan ya sanya muku a bacci ya kasance hutu gare ku ba'ana kun gama ayyukan ku na bauta da ayyukan ku na na al'ada sunnatul kauniya saboda haka idan aka dawo sai a zo a kwanta a huta waja'ala an-nahara nushura sai muka sanya muku rana ta kasance lokacin da za ku tashi ku fada ku tashi ku je ku nemi arzikin Allah tabaraka wa ta'ala shi sa Allah yake ga mana yake rantsewa da irin wannan yanayi na dare wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal unsa inna sa'ayakum la shatta Allah yana rantsewa da wannan lokacin daren da mutum zai koma ya kwanta ya huta lokacin da dare ya zo ya lullube wan nahar ko wal layli idha yaghsha wan nahar idha tajalla sannan Allah yana rantsuwa da rana a lokacin da ya bayyana to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci dare kamar sitira da ake sakawa saboda kuma ya sanya mana rana ta kasance mana lokacin baccin mu da dare dan hutu ga dukkunan mu kamar yadda ya sanya mana shi dare kenan kamar yadda ya sanya mana lokacin rana muhalli ne na shagalan mu da zamu yi mu fita wajen neman arziki da Allah tabaraka wa ta'ala ya tana dawa kowanne daga cikin mu wamin sannan yana daga cikin alama shi kuma na a ga mutun yana son Allah tabaraka wa taala shine za a ganshi yana son dare masoyin Allah za a ganshi mai son dare saboda me yana Allah Allah dare yayi ne domin ya koma ya je ya bauta wa Allah sufaye waliyan Allah ko wabil layl ne Allah tabaraka wa taala yana cewa ya saharuna dai suna hore dararen su an al-madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an to saboda haka za a ga kuma yana kin rana shi bawon Allah na gari shi kuma abin da yasa yake kin rana yana kin rana ne ba don komai ba sai dan kawai baya so ya takuɗa tare da mutane su shagaltar da shi daga bautar Allah tabaraka wa ta'ala da yake yi shi yasa sai ya kaurace wa jama'a wannan kuma shine al'ada ta bayin Allah tabaraka wa ta'ala idan dare yayi za su shagala ne da Allah tabaraka wa ta'ala haka suke su idan rana tayi kuma za ka ga sun koma baya ana faɗa cikin tarihin Junaid Imam Ta'ifa as-Sufiya ana cewa ko dushe cikin tsayuwar dare yake yi ko dushe aikin sa tsayuwar dare kuma dan kasuwa ne idan safiya ta ya fito kasuwarsa a nan cikin garin Baghdad abin da yake sai ya shiga shago sai ya kulle sai ya yi raka'a 1000 sannan yake fitowa to malam me ake sai baki nan eh sai kasuwa ta tashi ka kafin a fito amma wannan ba a ce ka kwaikwaye shi ba wannan hali ne eh wannan hali ne irin nashi kai ma kai irin naka hali wani mutumi ya rubuta wa daga cikin sahaban Shawtijan Abul Abbas radiyallahu anhu ya rubuta Shawtijan wasika ina nema kai mini izini zan dauki duka dukiyoyina da yan tara in sarrafa su rabawa mabukata domin Allah tabaraka wataala sai Shawtijan ya bashi amsa yace na san ka karanta tarihin wannan ma daga cikin karamin Shawtijan ne ka karanta tarihin wani ne to amma wancan matsayin sa ne kai ba naka bane ba idan kai kokarin jinyo matsayin da ba naka ba to kazubatka shawahidul imtihan shaidu na imtihani ne su karanta ka so saboda haka kowa ya zauna a nashi matsayin so su alillahi haka suke suna yawan tsayewa darare shi yasa shi a haƙƙin manzon Allah ma kamar nafila ne haka ma wajibi ne afwan wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan lak asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmudan wannan wajibi ne a haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam khususiya ce tashi mu kuma a wajen mu idan muka zama ƙara samun alkhairi masu yawan gaske saboda a wannan daren da ake tsayawa ne idan lokacin sulhun ƙarshe na daren yayi Allah tabaraka wataala yana wani irin tajalli yana cewa ina masu nema ina masu roƙo in ba su ina masu nema in gafarta musu Allah ya sanya mu daga cikin wa'inda suke shagala da dare domin samun yardarsa tabaraka wa ta'ala so saboda haka wayansu dalibai ko almajirai sun taba samun sabani su biyu ɗaya daga ciki yace ai ina ai bacci yafi farkiya yace wuddarsa shine shi fa mai bacci rufi an daga mishi alƙarami ba a rufi anhu alƙalama an daga mai alƙalami dan haka ba shi ba sabawa Allah mai bacci amma a lokacin da kake ya kazan zaka kasance kai bauta kuma ka sabawa Allah inji sa sai shi kuma dan yace ina ai farkawa yafi komai domin a lokacin farkawa baka da komai sai bautawa Allah tabaraka wataala suka yi ta munaza har suka je wajen shehin su suka kawo mai suka ce da Allah ga abin da yake faruwa muna so ka bambance mana da shehi ya ji duk maganganun da suka faɗa sai shi ya ce amma kai wanda kake cewa farkawa tafi bacci to rayuwarka tafi alkhairi fiye da mutuwarka kai kuma wanda kace bacci ya farkawa sai ya shiru ya bai bashi magana ba ya fahimci me yake nufi a wani waliyin Allah ya kasance an ce ya yi shekara 30 baya yin bacci bautawa Allah kawai yake wata rana sai gingiri ya ɗauke shi da gangidi ya dauke shi koi sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin baccin nasa saboda dadin da yaji da ya ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance tun daga wannan ranar baya zuwa dakin halwarsa sai da filo kowa so yake bacci dan yi mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in dai irin wannan baccin ne to fa yafi farka ko bai fi ba baccin da zaka mafarki da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mara'ani fil manami ko fa sayarani fil yakzati fa inna shay'an la yatmasalu bi duk mutumin da ya ganni a mafarki to da sannu zai ganni a farki domin shaydan ba zai iya daukan shakhsiya ta ba a wani hadisin mara'ani fil manami faqad ra al haqq duk mutumin da ya ganni da gaskiya ni ya gani Allah ya sanya mu daga cikin da mu gani shi a mafarki ya sanya mu daga cikin wanda za su ga ganin shi a farke wanda ganin na a farke shine muqamin da waliyai sufaye suke kira muqamin fatul akbari wani babban shehu mu shehu abul fatih radiyallahu anhu ana zuwa wata rana a gaban shi ana tayi sai ake cewa ai wane Allah ya mishi fatai shehu abul fatih tashi yana kwanci wane shi ku ga mana ina mu je mu same shi mu ziyarce shi kace ai shehu yana nan a nan wajen ai fatai nan ya budu fa shehu kasuwa yanzu fata mata kai yayi tsaki ya koma to ko yanzu kasuwa da abin nan shine fatai cha mu a wajen fatai shine mutumin da yake mushahadar manzon Allah iyana Allah ya sanya mu daga cikin su alfar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin dai ladabin baccin ya kasance mutum idan za ka kwanta bacci ka ambaci Allah idan ka tashi daga baccin farkon abin da za ka yi ka ambaci Allah ya zo a cikin sahihul bukhari sayyida aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk lokacin da zai kwanta bacci zai hade annayansa guda biyu haka sai ya kanta ikhlasi da falaki da nasi sai ya tofa idan ya tofa sai ya shafe duka jikinsa iya duk inda hannunsa zai kai sai ya kwanta a bangaren damansa saboda muhimmancin wannan addu'a sayyida aisha radiyallahu anha tace lokacin da manzo Allah rashin lafiya ta kama shi wanda zai intiqali ila rafi al'ala tace ni nake tofa mishi wannan addu'a kawo ku tana da muhimmanci saboda haka lalle ya kamata irin wa'annan addu'o'i na sunna ɗan uwa su rike shi haka zalika idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi daga bacci a koda yaushe Allah yake fara ambata ko alhamdulillahi allazi ahyani bada ma amatani wa ilayhi nushur ya kamata a koda yaushe ɗan uwa su yi kokari su ga suna aikata wannan domin abinda yasa ake son ka ringa yin addu'a hadisi yazo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Imam al-Bukhari da Muslim sarwayto daga wajen Abu Hurairah radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk lokacin da dan adam ya kwanta bacci baka ambaci Allah ba sai shi dan yazo ya wani kulli kamar a kiyarka a wani ruwayar kuma ma a kirjin a zuciyarka idan yayi kulli nan guda uku yake yin kullin nan to wannan kullin idan mutun ya tashi daga bacci ka ambaci Allah kai addu'a da tazo daga sunna to sai wannan kulli guda ɗaya sai ya kwanci idan ya tashi ya shiga ban daki ya je ya fara alwala sai kulli na biyun ne ya kwanci idan ya tada kabara ya ce Allahu akbar to kulli na ukun ya kwanci saboda haka a wannan safiya zai tashi yana mai nishadi ba kasala da karfi a jikinsa kuma zai fuskanci alkhairi to abinda ake so ka ambaci Allah ka yi sallah ka tashi tafiya bismillahi la hawla wala quwwata illa billah ko bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah sai ka san kafa ka kaftar gida wannan addu'a ce daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk irin wannan annoban da muna yin wannan addu'o'in duk ba za mu hadu da su ba za su kiyaye mu daga wannan abu sallolin mu akan kari tasbihat da tahmidat da tahlilat din mu a koda yaushe idan muka yi sallah muna yin su lokacin da zamu saka riga mu ambaci Allah shiga mu ban daki mu ambata fito mu daga ban daki gufranak mu ambata shiga mu masallaci fito mu daga masallaci da duka sauran abubuwa shi yasa sai da Bilqis naji daga wajen ta kuma naji daga wajen Sheikh Usman Bashir shekarar da ya bude mana karatun mu na diwani karatun da aka yi na farko aka gama diwani sai aka yi mimiya ta shoci janibin Usman zangon bari da aka gama sai yake cewa kai da ma dai ku hada da goran faira yace ni a gaba na Shehu Ibrahim ya Shehu Balar Bejega yazo yayi wannan kasidar gaban Shehu da Shehu ya gama sai ya kabi kasidar sai Shehu ya bude ya saka ta a briefcase din shi yace to akwai listafai guda biyu a briefcase din Shehu hadran wa safaran a tafiya ko a halin zama Shehu bai taba rubuta littafin nan ba shine wannan goran fairan da al azkar na Imam Nawawi inda zaka tama al azkar din duk wa'annan addu'o'in duk suna cikin sa da ma wani su karin bayanai daban saboda haka ya kamata ƴan uwa su yi kokari su samu wannan littafi mai alkhairi kuma ko da ba ka da kuɗin da zaka sayi littafin ka saka MB ɗinka kawai yake suna ka saka shi a wayarka kamar yana daidai ci gaba ne technology ne na duniya yana daidai kamar da yana tare da kai duk wanda yake so kuma sai a je a tura mai ƴan uwa na ta magana nan duka an ina tura maka mako to sai yana da kyau ayi kokari a samu irin wannan so haka abin yake to amma idan mutum bai ambaci Allah ba lokacin barcin sa bai yi alwala bai ambaci Allah ba lokacin da ya tashi bai yi alwala ba bai yi sallah ba to wannan abin wannan nan da shi dan yayi mai nan saboda haka zai tashi yana mai jin kasala yana mai jin kunci sannan duk wa'insu abubuwa marasa kyau sukan iya samun sa a wannan rana tashi Allah ya kiyaye mu amin Allah ya ci gaba cewa waja'alan nahara nushura sai muka sanya dare rana ya kasance lokacin bayyana ga mutane da za su fita su je su yi harkar cinikayya su neman ilimin su da sauran ayyuka na'am wawa lazi arsala riyaha ko
وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء ماء طهورا
الله تبارك وتعالى يقول وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء ماء طهورا الله تبارك وتعالى وهو الذي شيني أبنجد النن الذي وند أرسل الرياح يتورو ya turo da da iska daban-daban da ya turo da iska daban-daban wanda baina yaje rahmaci a tsakanin rahmarsa take wa'annan wannan iska da ya turo wa anzalna minas sama'i sai muka saukar kuma daga sama inji Allah ma'an wani ruwa da huran tsarkake to anan Allah tabaraka wa ta'ala abinda yake so muke so mu gane a wannan fadin Allah shine Allah yake ce arsal riyaha ya saukar da iskoka ko iskoki ko iskai ba ma san me jam'in ta ba amma jam'i na iska dai ya sauko da su daban-daban wannan irin iskar baina jira mace gabanin zuwa ramasa me kenan ruwan sama shi sai a siyakin ayatu wa anzalna minas sama'i ma'an tawfura shine watakan rahmar din ita ce gaban aya ka gane wa anzalna minas sama'i ma'an daura gaba duk lokacin da za a yi ruwa ai sai iska ta zo ta buga ko aka hada hadari sai iska ta sauko to wannan iskan nan tana zuwa ne daban-daban mutafarrika daban-daban za ta ringa zuwa shi yasa sai Allah ya ambace ta da siffa na jami'i ko ba na mufradi ba siffa na jami'i kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala al'adarsa a cikin alkur'ani duk inda kaga Allah ya ambaci iska da sufa na jam'i to ka tabbatar rahma ne haka zalika idan Allah ya ambaci iska da sufa na bil ifrad kenan mufradi singular term to ka tabbatar azaba Allah saboda ita da kadin kula take da karfi take zuwa ta halakar ita kuma wannan arraba take sanyi take zuwa sanin ta saukar da ruwa an fahimta yanzu misali idan muka ce isko da muka koma cikin alkur'ani mu duba mu ga yadda Allah tabaraka wataala ya ambaci iska daban-daban yana cewa wa arsalna riyaha kaga bai ce riha ba ko ko riha wa arsalna riyaha lawaqih kaga akwai rihu lawaqih dinnan to wannan abin nan ne na rahmani wa arsalna riyaha lawaqih fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinina haka wa arsalna riyaha muka saukar da ruwa aswan kai muka aiko da iska tana towa da yawa a rarrabe sannan sai muka saukar muku da ruwa muka shayar da ku daga wannan ruwa wanda ba ku ne kuke rike da wannan taskar ba kaga wannan za a ci mata ar-riyahul lawaqih wani wata siffa ce ko wani nau'i ne na ruwa wanda yake mai rahma ko to idan muka dauka akwai kuma wani nau'i na ruwa wanda yake shi kuma shi ma mai rahma ne shine ruwan da ake ce mishi ya yake suna al-mursalat al-mursalat sune wanda Allah yake cewa wal mursalatu urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra Allah yana rantsuwa da irin wannan al-mursalat wanda Imam al-Qurtubi yake cewa wata irin iska ce da take saukowa gabanin ruwa ya sauko an fahimta nau'i ne nawa kenan na biyu ko so akwai kuma wani nau'i na uku su ko sunan su az-zariyat shi ma Allah ya ce waz-zariyat zarwa ina rantsuwa da iska da take towa a rabe da sanyinta gabanin saukowar ruwa an fahimta sannan akwai iska wanda ake ci mata nashrat shine wan nashrat nashra duka wa'annan iska ne da suke towa da ruwan sama dan haka menene rahama ne to akwai kuma sabanin su sune na azaba su ma suna nan kala daban-daban su suna towa ne a dunkule duk lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tashi zai azabtar da dan adam su ma suna nan kashi-kashi daban-daban akwai rihul aqim akwai rihul sarsar akwai rihul qasif akwai rihul asif idan muka doki rihul aqim shine wa fi adin zarsalna ilayhim rihul aqim ko rihul aqim ko kaga rihul aqim ba a ce riyahu ba sai ya kawo ta da ifrad sabanin wancan kuma warasalna riyaha lawaqi yace kaga sai ya kawo ta da jam'i saboda mai rahama ce wannan kuma da yake azaba za a yi wa adawa sai ta zo a mufradin ta zo a dunkule da zafinta shine wa fi adin zarsalna alaihim rihal aqim mai tai da ta zo ma tazaru min shay'in tat illa ja'altu karramin kai da wannan iskar ta zo ba ta bar komai ba a duran kasa sai ta mai da shi kamar toka sai ta mai da shi kamar me kamar toka min shay'in atat alai illa ja'alatu karramin sai ta mai da shi kamar toka ita ce rihul aqim ko so haka zalika akwai kuma rihun sarsar shine inda Allah yake cewa fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri al haqi wa qalu man ashaddu minna quwwa ko awalam yara wannan la allazi khalaqahu ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun amma da Allah ya tashi sai yace farasalna alaihim rihan bar yahaba rihan sarsaran fi ayyamin hasiatin allazi qannum azabal khizi fil hayatid dunya wal azab al akhirati aghza wa hum la yusaruna haka zalika adawa sun yi taurin kai sun yi dagawa da girman kai a doran kasa ba tare da gaskiya ba har suka kai matsayin da suka ce wai mu yanzu a duniya wane ne yafi mu karfi shin wai sun manta cewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya halice su shine yake yafi karfi gare su sai sun kasance masu taurin kai da dagawa ga ayoyin Allah da suka yaka fara sanna alayhi rihan sai muka so kan musu da wata irin iska sarsaran da take zuwa mai fuffuzga a cikin wani irin rana a gare su da nazikan namu azab mun yaka ne da nazikan namu azab dan mu dandana musu azabal khizi azaba ta tozarta fil hayatid dunya a rayuwar ta duniya amma kanko tunanin mun kyale su wal azabul akhir yace azaba ta lahira akhza ta ma fi wannan azaba da muka yi musu wulakantarwa wa hum la yansurun domin ba su kasance wanda Allah zai taimake su ba ko za su samu wani mataimaki bayan Allah tabaraka wataala nau'i na biyu kenan ko to akwai kuma rihun qasif shi ma wani nau'i ne na azaba shine wanda Allah tabaraka wataala yake cewa amamintumu an yu'idukum fihi taratan ukhra fayursala alaykum qasifan rihun qasif qasifan min ar-rihi fayughriqukum bima kafartum thumma la tajidu lakum alayna bihi tabi'an amamintumu shin ba shin ba su imani ba an yu'idukum fihi taratan ukhra Allah tabaraka wataala ya dawo da ku kan doran ruwan da jirgin ruwan naku kuma dawowa bayan nan فيصل عليكم ريحا فيصل عليكم قاصفا من الري يسوقكم كدواني اسكامي كوري فيغرقكم بما كفرتم يدلم يدكو أتكن ونن كوجين سبب أبنا وكفر شوى الله sannan ba ku da mai taimako gare shi a wannan lokacin nau'i ne nawa kenan na uku sannan na ƙarshe akwai ruhun asif shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa huwal ladzi yusawirukum fil barr wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajrayna bihi bimrin ko dayibatun wa farwa biha amma bayan nan me ja'at ruhun asifun wa ja'a al mawj min kulli makan وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ شيني الله تبارك وتعالى da yake sauƙaƙa musu a cikin doran ƙasa da cikin kogi har idan suka kasance a cikin jirgin ruwa kuna tafiya iska mai ni'ima tana tura jirgin ruwan naku kwalakwalan naku yana ta tafiya har ku ringa farin ciki bayan nan kuma saboda kun bauɗe Allah to ja'ata hariyuna asifin sai wani iska ta zo musu mai dirmerwa waja'a al-mawju min kulli makan ruwa ya dinga tambal igiyar ruwa ta zo musu ta kowane waje su tabbatar cewa su sakankance wannan zanin din ba wai su da tauba su sakankance cewa fa an kewaye su babu kuma wani amo da bara gare su sai su roki Allah hasi wa Allah alƙawari in dai ka kubutar da mu daga wannan zamu kasance masu godiya mu bauta maka amma kuma ba su yi to anan wajen wa'annan iska guda hudu na azaba guda hudun nan sun kashi hudu ne guda biyu na doran ƙasa ne guda biyu na doran ruwa ne amma idan da zamu nutsa ayoyin da na janyo zamu gane su wanne ne na ƙasa su wanne ne na sama domin idan ka dauki rihun aqim din nan da rihun sarsar duka ayoyin da suka zo ana nuna maka wata azaba ce Allah ya mutane a doran ƙasa ba a doran ruwa ba wa fi adin zarsalna alaihim rihal aqim ka duba a cikin lamarin adawa lokacin da muka aika musu da iskan nan mai karfi kaga wannan ba a ci a cikin ruwa ba ma tazaru min shay'in bata bar komai ba illa ma tazaru min shay'in atat alayhi bata bar komai da tazo musu ba illa ja'alatu karramin face sai da ta mai da shi kamar toka kaga anan wajen doran kasa ne ko yawa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji ya kawo ne ya doke mun dai kamar hadisi ne ma dai amma ya doke mun haka zalika idan ka dauki rihan sarsaran din shine fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin hisasin lanziqannahum azabal khizi fil hayatid dunya shi ma wannan iska da ta zo musu a doran ƙasa ne dan haka rihun sarsar da rihun aqim wa'annan iska ce ta azaba da take a doran ƙasa sauran guda biyu da suke a doran me yake suna doran ruwa sune yake suna rihun qasif da asif ko ba haka ba rihun qasif shine amamintumu an yu'idukum fi talatin ukhra farusla alaykum asifan min ar-rih to taya zamu gane cewa a doran ruwa take shine ka ci gaba da aya fa yuguri ukum bima kafartum sai ya dilme da ku cikin ruwan nan saboda ka farce da kai kaga ta ruwa ce ko sauran shine qasif ko sai asif shine huwal ladzi yusayrukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki hai dan kun kasance a jikin jirgin ruwa kaga wannan ruwa ne ko wajrayna bihim birihin ayyibatin wa farwi biha amma me ja'at harihun asifun to nan wajen sai rihun asifun yazo ba sai ba kuma abin ya fito to masha Allah wa anzalna minas sama'i ma'an tahura haka zalika muka sanya wa anzalna minas sama'i ma'an tahura muka saukar daga sama ruwa mai tsarki mai tsarkakewa so gashi kuma lokaci yayi ko amma mu biya linu yau balle ta mai tan sai mu fasara shin taso gaba sai mu bayani akan sa na'am
linuhiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anafiya katira
Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan ruwan da muka saukar linuhiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anafiya katira linuhiya bihi baldatan maitan mun yi haka ne don mu rayar da garin da yake matacce. A karatunmu na tafsiratul anani na gaya muku bambanci tsakanin mayit, mayitun da mayitan, ko mayitun, ko ba haka ba, nace duk inda aka ce mayitun mutum ne wanda ya mutu a irin wannan mutuwa ta mu, amma wajen aka ce mayitan a ta ma'ana ce shine garin da ya mutu, irin wannan mutum shine ya bushe babu ruwa, balle ai aje ai huda kuke ce mashi ko ai huda a zuba suka ta fito, to sai muka rayar da shi da saukar da ruwan nan. Wani suke yau mimma khalaqna an'aman, daga wannan muka shayar da, muka shayar da su daga abinda muka halitta na daga dabbobin ni'ima, tumakai, abinnan awakai, raquma da sanayi da sauransu, wa anasi ya kasiran, kai da ma mutane da yawa. Wannan anasi din jam'u ne na nas, to saboda haka lokaci ya kure, in Allah ya da gobe daga nan zamu sai mu ƙara bayanin wannan ayar da nan, sannan sai mu tashi a wayar sarrafuna ku, inda muka yi daidai Allah ya bamu ladan, inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana, alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, alfarman shugaban, alfarman shugaban yes, Allah ya karbi wannan ibadu namu, Allah ya Allah ya kawo mana da wannan annoba da ka addabi duniya, Allah ya kiyaye mu daga dukkan sharrika, Allah ya bamu lafiya da zama lafiya, alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ba wa sayyida lafiya, ya mana da rayuwarta, ya biya mata dukkanin bukatunta, alfarman annabi, alfarman sayyidu jan da shirin yi fatiha ma asati fati, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihil maghrib wal khatim. Amin. Amin. Al-Fatiha. Al-Fatiha.